Wannan taron da ya zo kwanaki 11 cir bayan fitowar sanarwar kasashen Niger, Burkina Faso da Mali ya tara ministocin kasashen ECOWAS da wasu masu ruwa da tsakiyar kungiyar ne a matsayin wani matakin neman a tattauna kan hanyoyin sasanci mafi sauki don gudun sanya al'ummar kasashen su cikin mummunar yanayi. Dr. Umar Aliyu Ture shine shugaban hukumar ECOWAS wanda ya bayyana cewa babu wani lokaci da ya dace mambobin kungiyar ECOWAS su hada kai kamar wannan lokaci, kuma babu wani kalubale dake gaban su da ba za a iya magance shi ba idan aka hada kai. A yayin taron na yau dai, ministan harkokin wajen Najeriya kuma shugaban majalisar ministocin kungiyar ECOWAS, Ambassador Yusuf Maitamatigar, ya jaddada muhimmancin hadin kai wajen yin sasanci ga wannan barakar don gudun jefa al'ummar kasashen cikin wani yanayi.
Na jaddada muhimmancin hadin kai da kuma cewa wasu kasashe mambobin ECOWAS suka kuduri niyyar fita abin takeici ne, ba su haka ba, duk haka zamu ci gaba da kokari yanda Allah ya ganar da su za su ci gaba da zama a matsayin su mambobi na ECOWAS. Domin ita ECOWAS a sunanta a turance ma ana cewa ECOWAS community, an kafa ta ne domin al'umma ba wai don gwamnatocin kasashe ba. Saboda haka muhimmancin da abin da ake duba shine al'umma, jama'a, wanda da dama in ka duba wasu kasashe kamar irin su Cote d'Ivoire, akwai ƴan Mali, akwai ƴan Burkina Faso, kusan kashi 30% suna zaune a cikin Cote d'Ivoire. Dan haka ce wasu kasashe sun fita, ma'ana suna son al'ummar da suke zo da suke cinikayya suna rayuwar su a wasu kasashe duk su koma kenan. Idan aka zo ana cinikayya tsakanin kasashen nan, duk sai an biya haraji. Saboda haka rayuwar ba wai dadi za ta kara ba, wahala za ta kara, musamman ga kasashen da suka kuduri wannan niyya. Fatan mu shine za a yi amfani da diplomasiya, ƴan uwanmu ne, muna kaunar su, a shawo kansu, a ci gaba da zama a cikin ƴan'uwa.
Shi ma ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya bayyana cewa
to ga wannan taro za a tattauna maganar fitar Niger, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS, ga matakan da ya kamata a dauka na ƴan uwantaka da zumunci da mutunci na juna da kuma kare haƙƙin ƴan kasashen, na yanda za su ci gaba da zama duka kasashen nan namu da kuma yin hudodi a duka kasashen nan namu. So za mu tattauna mu ga yanda za a bullo lamarin, kuma da yardar Ubangiji ana tunanin a samu sulhu na yanda za a daidaita. Muna ta fama da matsaloli na tsaro a wannan yanki, kuma a zo a dada samun wata kofa ta sabani tsakaninmu da ƴan uwanmu, babu bane da zai taimaki tsaro na yankin.
A game da matsalar ta kunno kai a kasar Senegal, Alhaji Badaru ya ce za a bullo da matakan tabbatar da cewa an samu mafita ga daidaita batun dage zaben kasar zuwa watan Disamba.
Na tabbatar za mu tattauna yau a ga kofofin da za a dauka na yanda shi ma za a daidaita al'amarin domin a sami kwanciyar hankali a Senegal.
Idan ana iya tunawa, a cikin sanarwar da kasashen yammacin Afrika ukun wato Niger, Burkina Faso da Mali suka fitar, sun jaddada cewa za su kare ƴancin su a matsayin kasashe, su kori kungiyoyin ƴan ta'adda, tare da nuna karara cewa shirya zabe ba shine babban abin da ke damun su ba a yanzu. Tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasashen Mali, Burkina Faso da Niger, kungiyar ECOWAS ta yi ta kokarin ganin shugabannin mulkin sojan kasashen sun dage wajen gudanar da zabe na maido da gwamnatin farar hula, lamarin da ya ci tura. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.